بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم العالمين. كم من الأحكام لما تعيش بابي باب السيد باب السيد باب هراوتا حديث نقل لي حدود إشارون يتي أنا أبي سعر بطل خشني عام سورة وبان صحابي أبو سعر بطل خشني رضي الله عنه قال لي كتوا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نازوما من زعل الله صلى الله عليه وسلم سينتي يا رسول الله يا ما أيكين الله inna bi ardi qaumin mumuna kasar wasu mutane ahli kitabin ma abu talib tahini afana aqulu min aniyati mishin zammuci yahudawa kenan yahudawa yake ne afana aqulu fi aniyati mishin zammuci a cikin makayinsu musharuwa ko mu ci abinci a ciki wa fi ardi saidin ko muna cikin kasa ta farauta wanda farauta suke asiri bi qausi ina farauta da kwalina wa bi kalbi da karena allazi laysa bi muallamin wanda ba karantar da shi farauta ba wa bi kalbi al muallam da kare kuma wanda an karantar da shi farauta fa ma yasluhu li mi yadda ce da ni wannan tambayoyin su ne yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa kala sai ya ce amma ma zakarta amma abinda ka ambata min an yace ahlul kitab na makayi na ahlul kitab na yahuda makayin su yace fa iza wajadtum ghayra ha idan kuka samu wata ta fala ta'kulu fiha kada ku ci a cikin ta in kun samu wata wadda ba ita ba ku ci kenan in ba a samu ba kuma akan darura sai a ci wa in lam tajidu idan ba ku samu ba fagsuluha sai ku wanke ta wa kulufi ha ku ci a ciki ku wanke sai ku ci a ciki saboda su wasu kiyaye najasa da giya da menene sai su sa a ciki kenan kai ka wanke amsa ta gabe ce wa ma sirta abinda ka farauto shi bi kausika da kwarinka fa zakarta subhanallahi alaihi ka ambaci sunan Allah a ciki fa kul sai ka ci indai kai bismillah da zaka halbaki biya sai ka ci wa ma sitta bi kalbikal muallam abinda ka samu ka farauto shi da karanka wanda yake masanin harauta fa zakarta subhanallahi alaihi ka ambaci sunan Allah da zaka kora karanka yi bismillah fa kul sai ka ci wa ma sitta bi kalbika ghayrul muallam abinda ku ka farauto shi da karanka wanda bai san harauta ba fa adrakta zakatahu ka tarda yankashi fa kul sai ka ci kenan shi karan da ba na harauta ba in ya kamo sharadin yanka tar da abin da rai ka yanka rada zaka ci amma shi kare wanda yake na harauta ne ko ya kashe sai ka ci na gaba an Hammam ibn al-Haris an Adi ibn Hatim kale ke cewa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah yace inni ursilul kilabul muallamani ina aika karnuka wanda suke masana wanda sun san harauta fa yumsikuna alayya haysa rike mun harauta wa azkuru subhanallahi kuma an ambaci sunan Allah fa qala sai annabi yace mishi sallallahu alaihi wasallam idza arsalta kalbaka almuallim idan ka aika karanka wanda yake masani wa zakarta subhanallahi alayka ambaci sunan Allah akai fa kul ma amsaka alayka kace abin da ya rike maka qultu sai nace in qatalna insu wa in qatalna ko sun kashe abin qala sai yace wa in qatalna ko da sun kashe shi kare wanda yake an karantar da shi harauta kashewar shi daidai yake da wuka ce ta yanka yace malamin shirka ha kalbun laysa minha matukar ba a samu wani kare ba yayi tarayya da shi wanda ba naka ba kenan ka tura karanka kana da tabbas shi dai ya kashe harautar nan sai ka ci masanin kare amma in ya zama ka ga wani karen daban wanda ba naka ba ya bi shi in suka kashe suka yi tarayya suka kashe ba ka ci ba me yasa annabi ya faɗa wannan hadisi yace dan saboda kai kai bismillah akan karanka ba kai bismillah a wancan ba qultu sai nace fa inni armi bil mi'radi ni asaida fa inni armi saida bil mi'rad fi ni ma'ana armi saida bil mi'rad ina jiho farauta da abun nan da fadin abu fa usiba kuma sai in dace yace izara maita bil mi'rada idan ka gefa da fadin abun fa hazaka sai abun nan ya kashe fa kul sai ka ci ma'ana ya halbe ya buge abun kuma har ya kashe shi sai ka ci kamar abin da ake nihi da al mi'rad kamar kibiya ce halba ta ne kai amma ba da tsinin ta ba ta je ta buga haka ta je abun ta buge shi ne haka ba soke shi ta yi ba kamar in tsuntsu ne in ta buge shi ma haka yana iya mutuwa kenan ba tsinin ta ba ya cike shi kawai bugun shi ne tai ko kuma sanda makamancin shi yace wa in asabahu bi ardihi idan da fadin shi ya samu abun fala ta'kul kada ka ci saboda wannan ba kashe ya bane ya wahalar da abun da kuma ya mutu wa hadisu sha'abi an adi na hawu hadisin sha'abi daga ali katan kucin shi daga adi wa fihi yace ala ya akulu lkalu illa an ya akulu lkalu sai dai ho in karen ya ci fa in akala fala ta akulu idan ya ci kada ka ci shine kare masani masani ne ya san cewa abinda aka tura shi na harauta ba zai ci ba in ya kama rikewa zai sai ya kama mai gidan shi bai taba to amma aka samu akasi in ya taba ya ci kakka ci ya zama ka ci sauran kare yace fa inni akhafu an yakuna inna ma amsaka ala nafsihi dan ina jin tsoron ya kasance ya rike ma kanshi ne ba kai ya rike ma ba saboda kare masani shi ya san cewa bai kamata ya ci ba in tura shi akai in kuma shi ya tura kanshi ya san cewa zai iya cin abin shi to in ka tura shi kuma sai kaga da yazo ya ci to kasancewa wannan tura taka ba ita ta aika shi ba kanshi yaje farauto ma yace in khalaqa hakilabun min ghairi ha fala ta'kul idan an samu karnuka sun cakuda da su wanda ba naka ba kada ka ci fa inna ma samaita ala kalbika kai kai bismillah ne a karakan karanka wala mutasammi ala ghairi ba kai bismillah ga wani shi ba shi ko yayi an yi bismillah ake ci wa fihi a ciki yake cewa idza arsalta kalbakal muallim idan ka tura karanka wanda yake masani fazkur sumallahi ka ambaci sunan Allah fa in amsaka alayka idan ya rike maka a farautar nan fa adraktahu hayyan katar da abun da rai fazbahu ka yanka wannan abu wa in adraktahu qalqutila in katar da shi ya kashi walam ya akul minhu bai ci ba daga ciki fa kuluhu sai ka ci in bai ci ba daga ciki sai ka ci fa in akhadha alqalbu zakatuhu fa inna akhadha alqalbi yace saboda rikewar karan wannan zakatuhu shine yanka shi da abun da karan ya kama ya kashi to wannan kashewar tashi indai kai ya kashe ma to shine matsayin yanka wa fihi aidan a cikin shi kuma yace idza ramaita bi sahamika idan kai giwa da kibiyarka fazkur sumallahi alayka ambaci sunan Allah akai wa fihi a cike ce wa in gaba an ka yawman awo yamin idan wannan harauta ya bace maka wana dai ko biyu wa fi ruwaya atruwa yace alyawmin wa salasa kwana bi ha uku ma falam tajid fi illa asara sahamika baka samu komai ba sai alama kibiyarka kadai fa kul in shi'ita sai ka ci in kaga dama ka tura shi ka mo maka ka halba kibiyarka kan wani zomo ko kuma kan wani tsuntsu a cikin kwarin ka tabbatar da ya halbe kuma kake ta kewaya ka samu abin ka rasa shi he ban kwana bi ko kwana uku ka same shi a yadda in ka iya ci sai ka ci tunda ya zama ya karshen ta yayi wari ma shi yasa ce in kana so wa in wajadtahu gariqan fil ma in ka same shi abin a durmiye yake cikin ruwa fala ta akul kada ka ci kana da tabbas kibiyarka ta cake shi kuma ya hado ya fada cikin ruwa to wannan ba zaka ce ba saboda tana yayuwa yace fa innaka la tadri alma qatalahu aw sahamuka baka sani ba shin ruwa ya kashe shi ko kuma kibiyarka kenan nan gurin an samu sababin mutuwa guda biyu ba a san ba wannan ya kashe shi ko kibiyarka ko fada cikin ruwan to nan sai ka bari ka kaje ka ci mushe shine a shubha baranta ake wa an salim daga salim bin abdullahi bin umar daga baban shi yake cewa sabi'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manik tana kalban duk wanda ya tanadi kare sai ya ce illa kalba saidin sai fa kare na harauta au ma shaytin ko na kiwon dabbobi fa innahu yanqusu min ajri kulli yawmin qiradani yana ragewa kullu cikin ladan shi manyan qiradi guda biyu cikin ladan aikin shi kala salim ko kawo kare dai na jin dadi ba na bariki ba wani wannan bukata ta kama ba duk wanda ya kama shi tsare to kullun cikin ladan shi ana kwasa wani kaso mai yawa kala salim sali yace wa kana abu hurairah yaqulu abu hurairah yana ce au kalbu harsin ko kuma kare na gona wa kana sahibi harsin ya kasance shi abu hurairah ma abocin wannan ne gona ne kenan nan gurin shine makiya Allah sai su ce abu hurairah nan san ran shi ne yasa tunda gona yake sai sa yayi san kanshi ya sayo gona a ciki ba wannan ake nufi ba a cikin hadisin ilhaqi ne wannan ce kiyasi ne akan sauran abu duk wani wanda ya kasance na fa'ida ne na bukata ne ka gane ai ba hadu bukaran gadi to har na gadin gida da muka kuma kana da wani farkin ga na motoci ka kawo kare kake yake tsarewa duka yana shiga ciki ba wai sai annabi ya kama yayi ta zanawa yayi ta zanawa ma'ana Abu Hurairah kiyasi ne kuma sai kiyasin abinda ya shahe shi wa Ar-Rafi ibn Khadij radiyallahu anhu kare yace kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizul hulaifa min tahama mun kasance azul hulaifa daga tahama fa asaban nasa ju'un ju'un yunwa asaban nasa ta samu mutane fa asabu iblan wa ganaman sai suka samu raƙumma da tumakai wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam fi ukhrayatil qaumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana can bayan mutane yana baya jama'a sun yi gaba can shi yana baya fa ajalu sai kai gaugawa wa zabahu suka yanka saboda suna da yunwa wa nasabul qudura suka kafa tukwane kowa ya aza fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam bil quduru fa ukufiyata annabi yayi umarni da tukwanen yace duk ake he su ake hadda su summa qasama sannan yayi rabo fa adala asharata min al-ganami bi ba'ir ya daidaita kananan tumaki guda 10 da raƙumi tsayin raƙumi guda raƙumi 10 aka ba wancan raƙumi 10 wancan he a bashi tumkiya 10 kai wancan a bashi raƙumi guda yace fanadda minha ba'irun sai raƙumi guda ya zabce ya fita daga cikin raƙuma ya tsere fa talabuhu suka neme shi fa ayahum yawwa halad da su wa kana fil qaumi khaydun yasiratun a cikin mutanen akwai wannan dawakai wanda suke yan kadan yace fa ahwa rajulun minhum bisahmin sai wani mutum cikin su ya karkata da kibiya fa habasahu Allah sai Allah ya rike shi fa qala sai annabi yake cewa inna li hazihi al bahaim awabidun ka awabidul wahsh lalle cikin wannan dabbobi na ni'ima akwai awabid akwai masu zabcewa ka awabidul wahsh kamar masu zabcewa na namun daji wani dabba ce ta gari amma tana gudu ta tsere kamar yadda dabbar daji take tsere yace fa ma nadda alaikum wanda ya zabce daga cikin ku ya tsere ya bar garke ya gudu min ha daga ciki shine annadda bi ma'ana sharada arba'iru sharid shine fasna ubihi haka za ku aikata mishi haka qult ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inna la qul adu wa gadan gobe mu zan mu game da makiya saboda za a jihadin walaysa ma'ana mudan babu wuka tare da mu afana zubahu bil qasbi shin zan mu yanka da kartajiya qala sai yace ma an hara dama abinda ya zub da jini wa zikira sumullahi alaihi aka ambaci sunan Allah wani tsage na bawan ko rake ko kuma bawa na wani icce wanda yana da kahi a jikin shi yace duk abinda aka ya zub da jini aka ambaci sunan Allah fa kuruhu kuci laysa sinna wa zufra amma banda harce da kuma abun nan da hakori hakori wa ka sabaka abun ka yanka abu ya zama na yanka yace wa sa uhaddisu kuma an zalika ka ga nan gurin lokacin da duwa dama lokacin mutane mutun yana yaro irin wannan tsuntsun aka kama da farce ne muke kama shake shi kashi to wannan bayan kawo ce ya zama mushe ya zama gawa yace wa sa uhaddisu kuma an zalika zan ba ku labari game da haka kusan kawai ma kwata-kwata ba a sa wuka ma a yanka da kiyarin ta ce kawai da hannu ake kama da ƙarfi a cire wuyan a murɗe wuyan a yanka shi yace amma sunna amma shi wa haƙori fa azamin ƙashi ne ba a yanka da ƙashi wa amma zufar amma shi harce fa mudal habsha wuka ce ta mutanen habsha ma'ana shari'a ta hana aiki da ita ba za a yi ba yanka da ita ya sayan nan karamin babul adahi babal layya al-udhiya guda daya al-adahi kuma diyawa jami'in layya layya diyawa jami'in ta an Anas ibn Malik kale yake cewa dahha annabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yanka da rago guda biyu amlahaini wanda suke hori da baki aqaranaini masu kahunna zabahu ma bi yadihi ya yanka su da hannun shi wasan ma yayi bismillah wa kabbara yayi kabbara wa wada arjilahu ala sifahihi ma ya aza kafashi abu safatin kunnan afatin wuyan su dabra wuya ita ce sifahul azin ya kwantar da su bayan an kwanta mai yanka da yake aza kafashi bisa wuyan ya taushi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka nan al'amalahu shine al'agbaru wa huwa allazi fihi sawadun wa bayat shine wanda tare da shi akwai fari da baki cikin raguna sun yi daraja ko ayi wanda ya kasance fari ne amma kuma akwai dan baki baki a jikin shi ya sanan kuma ya wadata ya kusa karewa wanda suke ci gaba da shi a tanadi bulugul maram su za a samu da danshin abun insha Allah.